Mascara, wearing a big bird of paradise. It don't seem why somehow you're nobody's sweetheart. Silk and gown, you'd be out of place in your own hometown. As you walk down the avenue, the marshal won't believe it's you. You painted lips, mascara eyes, wearing a big bird of paradise. It don't seem why somehow, how you're nobody's sweetheart.
Da 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 da